Dubun dubatar magoya bayan jam'iyyar MPR Jamhuriya ne suka hallara a ɗakin taro na Palais du Val Fijé da ke nan Yamai domin murnar cika shekaru hudu da kafuwar wannan jam'iyya wacce a yau ke matsayin ta hudu mafi yawan kujerun wakilci a Majalisar Dokokin Nijar. Yayin da ɗaya bangare bikin ya kasance wani lokacin fayyace kudurorin da jam'iyyar ta sa gaba musamman akan maganar zaben da ke tafe.
MPR Jamhuriya participera à tous les scrutins à Bénin et ses candidats aux élections législatives ou présidentielles.
Shugaban jam'iyyar Albade Abuba na cewa MPR Jamhuriya ta shirya domin shiga zaɓuɓɓukan da ke tafe a kowane mataki, wato na kansuloli da na 'yan majalisar dokoki da na shugaban ƙasa. Saboda haka taron Congress na gaba zai tsayar da komai a game da wannan ƙuduri. MPR Jamhuriya ta yi mubai'a ga ɗan takarar PNDS Tarayya Isu Muhammadu a zaben 2016 tun a zagayen farko. Saboda haka bayar da sanarwar shigar ta sahun masu zawarcin kujerar shugabancin ƙasa a yau ke ɗaukar hankalin jama'a. Mafari kenan na nemi jin ta bakin mataimakin shugabanta Alhaji Alma Umaru.
An yi wa'adi na biyu na shugaba Muhammadu Isu, mun goya mishi baya, Allah ya ba shi ikon Nijar, 'yan Nijar sun zaɓe shi. Yau MPR kamar yadda muka faɗi za mu shiga sabon zaɓe shekara 2020 zuwa 2021. Bureau politique ɗin namu mun ce wannan gamin za mu ajiye ɗan takara, ya rage gare mu mu zo mu tallata abin da za mu ce da wa 'yan Nijar, mu zo mu kwatanta musu menene manufarmu.
Matasa da mata na matsayin jinsuna mafi rinjaye a yawan al'ummar Nijar. Sabili kenan shugabar matan MPR Jamhuriya Madam Lamido Salamatu Balagoga ke neman haɗin kansu don ganin jam'iyyar ta yi nasara a zaɓuɓɓukan da ke tafe.
Kun ga dai flaxin da president kinmu yake ma mata, flaxin da president kinmu yake ma matasa, flaxin da president kinmu yake ma kowa da kowa. MPR Jamhuriya ce ba take bude, kenan muna kiran kowa da kowa ya zo ya taya mu ayyukan da muka sa gaba. Tsaron ƙasa, security alimentaire, ecole, santé, da kuma duka durajewa.
A shekarar 2015 ne Albade Abuba da wasu abokansa suka kafa MPR Jamhuriya bayan shafe shekaru hudu suna tafka shari'a akan maganar cancantar shugabancin jam'iyyar MNSD. A yau jam'iyyar na da kujeru 17 daga cikin 171 na wakilci a Majalisar Dokokin Ƙasa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Nijar.